sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Masana a Najeriya suna ci gaba da fayyace ababen da dokar fomfetir da aka kafa ta kunsa. Za ku ji abin da suke cewa da kuma yadda talakawan ƙasar ke ganin wannan lamari. Muna kuma da rahoto kan taron da aka gudanar na bada horo ga manyan ma'aikatan gandun daji na jihohi 6 a jamhuriyar Nijar. A bangaren rahoto na musamman kuma, Sani Shaibu Malumfashi ya yi nazarin tashin hankalin da aka fuskanta a Jos makon da ya gabata. Sai kuma labarin wasanni da sanyin na kafin mu kai ga waɗannan duka ga Baba Yakubu Makiri da halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Amurka ta hanzarta aikinta na kwashe mutanenta da 'yan Afghanistan daga birnin Kabul a lokacin da Taliban ta dauki ragaman mulkin kasar a kokarin cimma lokaci da shugaba Joe Biden ya shata na ranar 31 ga watan Agusta da za a kammala kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokaci bayan ƙarshen watan Agusta kafin a iya kwashe mutane daga Afghanistan da yaƙi ya daidaita zuwa wasu ƙasashe masu kariya, musamman Amurkawa da 'yan Afghanistan da suka taimaka mata a yaƙinta na shekaru 20 da ƙungiyar Taliban. Ana sa ran gobe Talata a wurin taron manyan ƙasashe 7 masu ƙarfin demokaradiyya a duniya na G7. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson zai buƙaci Biden ya ƙara lokacin janye sojojin ƙawance daga ranar 31 ga watan Agustan. Biden ya ce da so samu ne ba za a yi ƙarin lokaci ba, to amma akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokacin domin kwashe mutane masu yawa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buɗe taron koli a kan yankin Crimea yau Litinin domin ƙara matsin lamba ga Rasha a kan mamayin yankin Crimea da ƙasashen duniya da dama ke kallo a matsayin lamari da ya saba wa doka. Jama'ai daga ƙasashe 46 kane da ƙungiyoyin ƙasashe da dama sun shiga cikin wannan taron kolin, ciki har da wakilai daga ƙungiyar tsaro ta NATO mai membobi 30. Sakatariyar makamashi ta Amurka Jennifer M. Granholm ita ce ta jagoranci tawagar Amurka a wurin taron. Mamayar da Rasha ta kai ma yankin a shekarar 2014 ta biyo bayan juyin juya hali ne a Ukraine, wanda ya yi sanadiyar hambarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar kuma mai kawance da Rasha Viktor Yanukovych. Mamayar da ta sa Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun sanya takunkumai a kan Rasha. Manufar wannan taro ne tattaunawa akan maido da yankin ruwan Crimea a ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar Ukraine. A yau Litinin, Amurka ta kakaba takunkumai a kan wani jami'in Eritrea da ake zargin shi da hannu a wasu munanan cin zarafin bil'adama a yakin Tigiri na ƙasar Habasha, inda aka kashe dubban mutane kana sama da mutane miliyan 2 suka rasa mutsugunansu. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta faɗa a wata sanarwa ta ƙara Filipos Waldo Yohannes cikin jerin waɗanda aka haramta mu'amala da su, wanda ke zama babban hafsan sojan Eritrea wanda aka zarge su da kisan kiyashi da yin lalata da mata da kuma harbe fararen hula a kan titi da ma wasu ayyukan take haƙƙin bil'adama. Amurka ta sha yin kira ga sojojin Eritrea da su janye daga yankin na Tigiri. Ministan yaɗa labaran ƙasar Eritrea Yemani Gebre Michael ya ki mayar da kiran waya da aka masa akan wannan batu kana bai amsa saƙonni da aka tura masa domin jin ta bakinsa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi, kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma ƙuraguzai da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A ranar Asabar, ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya, lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya. Ma'aikatan ceton gaggawa suna gudanar da binciken kofa-kofa, inji Christy Brown, jami'ar shirya aikin kiwon lafiya da kuma sa ido akan kariya a gungun makarantun ƙaramar hukumar Humphreys. Mutane da dama sun bace ne a unguwannin da ruwan ya yi yawa a cikin hanzari, inji babban ɗan sandan ƙaramar hukumar ta Humphreys, Chris Davis. An rubuta sunayen mutane akan wani allo a cibiyar aikin ceto da kuma shafin Facebook na ofishin ƙaramar hukumar. Gwamnan Tennessee Bill Lee ya zagaya inda lamarin ya faru, kada ya tsaya a babbar hanyar Waverly inda ruwa ya rusa gidaje kuma mutane suna diban kayansu a cikin ruwan. A ƙarshe, a yau Litinin Misira ta rufe kan babbar iyakarta da zirin Gaza, yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin, a cewar jami'ai. Wannan ne dai karin farko da aka rufe iyakar ta Rafa a ranar aiki tun farkon wannan shekara. Hukumomin Misira sun ci gaba da bude iyakar a lokacin yakin kwanaki 11 tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin watan Mayu. A cewar jami'an ƙasar ta Misira, rufe kan iyakar na da nasaba da kokarin da Misira din ke yi na shiga tsakani domin aiwatar da daɗaɗɗen shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sai dai nan da nan ba iya gano daɗewar da rufe kan iyakar zai yi ba, in ji jami'ai. Ɗaya daga cikin jami'an ya ce wannan matakin matsin lamba ne ga Hamas saboda rashin jituwarta da Al-Kahira da kuma yadda kungiyar mayakan take hana samun nasara a tattaunawar da Misira ke jagoranta da Isra'ila a kaikaice da kuma kokarin sasanta ɓangaren Falasɗinawa. Jami'an sun nemi a saka sunayensu saboda ba a ba su izinin magana da manema labarai ba.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taska rahotannin namu a Najeriya. Tun bayan zartar da kudirin man fetur zuwa dokar masana'antar man fetur na musamman, masana suka fara fayyace ababen da dokar ta kunsa, inda suke cewa akwai ɗimbin alfano da 'yan Najeriya za su ci moriya sakamakon dokar, sai dai da dama 'yan Najeriya na ganin ba lallai a kata cimma ruwa ba. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na dauke da karin bayani.
A ranar 16 ga watan Agusta ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zartar da kudirin masana'antar man fetur da aka shafe shekaru sama da 20 ana kai komowa a kai zuwa doka. Lamarin da wasu ke yaba wa matakin, inda wasu kuma musamman al'umman yankunan da ake haƙo mai a cikinsu ke ƙorafi kan ware musu kaso 3 kacal cikin 100 daga cikin kuɗaɗen gudanarwar masana'antar. Dr. Aminu Abdullahi Isiyaku malami ne mai koyarwa a sashen nazarin duwatsu da ma'adanan da ke cikinsu.
A zahiri wannan doka ta PIA tana da nata amfanin na gaggawa, sannan kuma tsakani da Allah akwai canji da talakawan Najeriya da mutanen Najeriya za su gane, domin dalilin wannan doka zai haifar da janye tallafi daman can gwamnatin tarayya take sawa domin ta tallafa wa 'yan ƙasa, ita sai ta shanye 'yan kan gadar da man ya kamata ya yi bayan an siyo shi daga kasuwar duniya. Farashin mai a zahiri zai karu, amma kuma in aka yi dubi ga wata fuskar, wannan ƙarin farashin da mutane nan Najeriya din za su danye fama da shi, kuma akwai amfanin nika da yawa da kuma wannan sabon dokar ita za ta kawo, domin za ta kawo gwamnati kudaden shiga da yawa, wanda da wannan kudaden shigan sun bi sun babboye a cikin wasu tsofaffin dokoki na da.
Ga abin da talakawa ke cewa kan lamarin.
Sunana Abdijawad Nasir. Idan muka duba manyan dalilai da suka sa aka zabi wannan gwamnatin shine talakawa samun saukin rayuwa, saboda haka duk abin da za su yi idan ya zama wannan abin zai zama su talakawa sun sake shiga cikin mugun tsanani bayan tsananin da ake ciki yanzu. To gaskiyar magana shine duk wani abu da gwamnati za su yi don ƙara tsawwala wa talakawa, gaskiya talakawa ba za su yi munna da irin waɗannan abubuwan ba.
Nana Abba Sai game da man fetur a Najeriya, saboda in zaka dauko koda kayan abinci ne zaka dauko da mota daga su, amma abin da yake so mu fahimta shine akwai wanda ake cewa tsere, wato competition, wanda yake idan aka yawaita to ɗan kaso za su yi yawa, dan kuma gidan mai yawa kaga yanzu ka sa farashi mai yawa, wannan ya sa kadan wannan shi zai zama ɗan kasuwa.
Shugaban kamfanin man fetur Alhaji Mele Kyari yayi karin bayani. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari yayi karin bayani.
Na farko, ba iya ai aikin man fetur nan ba tare da an kirkiro ayyuka ba. Mutane za su samu ayyukan yi idan aka sanya jari, za a fara ayyuka, misali da ke cewa construction za a fara, kuma banda haka masu kananan karfi wanda da can ba a yi da su za su samu hanyar da za su sanya jari a cikin wannan sana'o'in da muke yi, kuma musamman shi iskan gas. Idan aka shigo da shi cikin kasa, abin da ke cewa duk duniya inda aka sani, za a ga duk inda aka samu iskan gas din ana samun cigaba, ana samun bunƙasar arziki, kuma ayyuka za su fara. Misali kamfanonin masu yin taki da robobi da sauransu na duka wanda yanzu kusan duka sauwa muke daga waje, sun duk wannan za a daina yi. Da can sanin kowa ne an ɗauki matakai kala-kala. Misali akwai abin da ake kira 13% derivation da mutane suka sani, wannan shi ma an yi ne domin a samu zaman lafiya, kuma kyautata wannan da ake samu wannan mai shi ma amfanin da aka samu ba su tabbata ba. Shi yasa aka gwamnati ta hanga wannan damar, aka ce to me za a yi a canza wannan tafiya. Ita gwamnati ta ɗauko magana cewa kula wannan misali kasashe da ake neman man fetur din nan ba ma su suka dauko wannan maganan ba kuma aka dauka ka ce abinda za a yi a dauko wani tsarin da zai tabbatar cewa wannan sassayin da ake neman man fetur nan mutanen nan su dauki wannan aiki taimaka kansu nan da kansu ma'anar shi shine a samu dukiya wanda zai shiga hannunsu da su za su tabbatar su za su zabi abinda za su yi da kuma tabbatar wannan da abinda za su zama zahiri kace 70 cikin duk kudin da aka ce dole ne ai sha kan wani abinda zahiri za a ganshi sai kirabai ya zace an sai motar goba ta tumbata da sauransu
abin jira a gani shine yadda kwalliya za ta biya kudin sabulu idan masu zubar jari suka fara shigowa cikin Najeriya Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida hali ma'aikatar gandun daji ta jamhuriyar Niger tare da tallafin bankin duniya ta gudanar da wani taron ƙara fahimtar aiki ga manyan ma'aikatan gandun daji na jihohi 6 na kasar a binnin kwanni da nufin wayar musu da kai a fannin fasahar kiwon kifi ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana
Wata kungiya mai zaman kanta ce mai suna Pimilan da taimakon bankin duniya suka tallafa ma gwamnatin jamhuriyar Niger domin horar da manyan ma'aikatan ofishin ministan gandun daji na jahohi 6 domin samun horo akan kiwon kifaye buku da bakin kifi don yaki da zaman banza tare da raya karkara.
Ana ce mini Colonel Abdi Ibrahim ni nake jagora a nan Niger da abin da ya shafi kihi da ruwa don ka kihi da kiwon shi ko kama shi a cikin ruwa ko kasuwancin kihi da zaka yi nake kulawa a Niger shike an lalle sai mu Allah godiya lalle wanga abu zai kawo amfani sosai wani amfani ne zai kawo shine kasan a yau gwamnati abin da ta sa gaba duk siyasar da zata bi duk hanyar da zata bi a ce al'ummar ta sun ci sun koshi sun kwana lafiya lau shine take shi kuma abin da zai sa a ci an koshi kiwon kishi na tare da shi na cikin wannan ra'ayi da na kundi da gwamnati ta yi na ta bankasa kiwon kishi ya zamanto talaka ka sani ko ina kace ka samu kishi shi kiwon kishi ko ina ana iya yin shi shi kuma kamin kishi baka yin shi yake da ruwa ko kiwon kihi kana iya gino rijiyar da za a samu forage a yi kiwon kihi ko ina ne ko ba ruwa kenan kowane wuri kowane ƙauye ana iya a sami kihin da za a yi
manufar bankin na duniya da hukumomin jamhuriyar Niger da ma kungiyar tafi Milan shine kawo kokari wa tsarin nan na gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger na dan Niger shi da dan Niger tarabun kasa karkara kamar yadda wakilin kungiyar tafi Milan ya yi mini karin bayani
ni Dr. Sina Sumaila ni veterinary ne kuma ina kula da zancen lahiya dabbobi wajen projet Pimelan. To wannan taro dai muna so kadar na teren su samu foro wanda zai sa su ma su face su bayyana mutanen karkara wanda suna so su yi kiwon kifi kaka za su yi don su samu amfani kiwon kifin nan.
Taron da zai ɗauki kwanaki uku a garin birnin Kwanni ya samu halartar magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni Tahiru Ahmed wajen buɗa shi. Da mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida na birnin Kwanni sai kuma rahoto na musamman wanda a yau Sani Shaibu Malumfashi ya yi nazarin tashin hankali da aka fuskanta a Jos jihar Plateau makon da ya gabata ga na Malumfashi.
Najeriya babbar ƙasa ce mai yawan jama'a mutane miliyan 200 amma kuma har yanzu tana nan tana fama da lamurra iri daban-daban da suka jibanci harkokin siyasa, kabilanci, rashin tsaro, kuncin rayuwa da kuma bambanci na addini. Makon jiya a birnin Jos headquarters jihar Plateau da ke yankin arewacin kasar. Wata fitina ta taso inda ake zargin matasan sun tare motocin safa-safa guda 5 suka kashe mutane nan take galibi musulmai ne waɗanda suka fito daga Bauchi inda suka je ziyarar zikiri da suke yi duk shekara. Akan hanya suka koma gida Ondo. Wannan lamari ya tada hankalin al'ummar kasar bisa tunanin abin da ka biyo baya. Babban shugaban Tijjaniya na Najeriya Maulana Sheikh Tahir Bauchi ya yi kira da kada mutane su ɗauki doka a hannunsu a maida al'amari ga Allah a bar gwamnati ta yi abin da ya kamata na hukunta waɗanda suke da laifi.
Na sai dai ko aka yi ɗauki doka a hannu ko aka yi ɗauki doka a hannu a zauna sai an gama shi da gwamnati. Sai ya hau gwamnati kuma za su yi aiki kasa ba su ba yadda ya taɓa wanda za su yi. Amma na zauna kashe mutane ba komai ba za su yi komai ba za su yi komai ba. An kashe mutane shi kawai ana shawuwa. Ba za ku sake dabara ne ko haka za ku bar mu.
Ministan sadarwa na Najeriya Dr. Isa Ali Fantani ya kai ziyara na ta'aziyya ga Sheikh Tahir Bauchi inda ya bayyana jimami da takaicin abubuwan da suka auku. Kana kuma ya ci gaba da cewa
bayan abin ya ya faru kuma da gaggawa shi shugaban kasa tun a ranar ya ba da umarni wa jami'an tsaro a yi bincike a kan waɗanda aka same su da laifin kama kuma a kai su kotu a hukunta su da ya yi magana da manyan jami'an gwamnati na tsaro a kai don ya da sai a tsakani da Allah da abin da faru a binci mai zaune shi ga garayen shi.
Wannan lamari ne ya kai majalisar wakilai ta Najeriya, inda mai wakiltar Jos ya miƙe a zauren majalisar yake yin kira ga shugabanni da su yi kira ga mutanensu da su guji sanya addini cikin lamurra irin wannan a duk lokacin da suka taso, inda kuma ya ɗora laifi a kan jami'an tsaro da kuma sakacin da ake yi na ɗaukan hukunci a kan duk wanda aka samu da irin wannan mummunan laifi. Ya ce,
"I support the Dundia work. There are remote causes of this matter. Whether we like it or not, that's the truth. People we are training is there in our report. We gave it to government to work on it. To date, nobody has been traced."
Jami'an tsaro ba su aikin su kamar yadda ya kamata, domin mun sanya a cikin rahoton kwamitin mu na game da battun mutanen da suka sami horon yaki muka miƙawa gwamnati, amma har yanzu babu wanda aka kama ko ki ake tuhuma da nufin gurfanar da shi a kotu don a hukunta shi.
The truth of the matter, sir, there are some politicians who are behind this matter. There are some people who are behind this killing. And I want to say with honesty, I am compelled to say, I suffer from it. It's burning me. Mr. Speaker, there's a lot that needs to be done.
Ni jama kakakin majalisa, tabbas akwai 'yan siyasa da kuma wasu fitattun mutane waɗanda ke da hannu wajen kashe-kashen nan da ake yi lokaci-lokaci. A ƙarshe kuma ya dawo ana zargin mu cewa mu ba mu yi abin da ya kamata ba, saboda haka sai an tashi tsaye a yi maganin al'amarin nan don hana auko sannan gaba. Shugabannin addinai su ma sun ba da tasu gudunmuwar wajen yin kira ga mabiya da su kai zuciya nesa a baiwa gwamnati damar bi masa kadi don a hukunta masu laifi a kai.
Reverend Ayuba Sheshe, ene pastor na Equagu News Anglo Jos da ke garin Jos. Gaskiya halin kaka na kai da muka tarar da kanmu a jihar Plateau, to wannan abun takeici ne, abun tausayi ne, abun kuka ne. Kullum muna jan hankali, kuma mun tashi jan hankali, muna jan hankalin kowa, kuma ba wani liman, ba wani pastor da zai goyi bayan irin tashin hankalin da ake ciki ba. Kowa ya tuna bayan wannan rayuwa akwai rayuwa ta gaba. Za mu bayyana gaban Allah, za ka bada lissafin duk irin abubuwan da kai da mabiya da shugabanni. Dole mu tashi tsaye, shi zaman lafiya nan fa ba ma dan sanda kawai aka bare ba. Mu hada kai, mu hada hannu.
Sunana Sani Mudi, jami'i a yada labarin na jama'ar Islam da jihar Plateau. Kuma abun bakin ciki ne, muna takaici na rasa rayuka da dukiyoyi, kuma muna jajantawa duk bangarorin da abun nan shafa cikin tashi hankalin nan. Amma duk da haka har yanzu haka bata cin ruwa da ake so ba. To muna ga abin da ya kamata shine, na farko kar gwamnati ta gaza, kar ta yi kasa a gwiwa, ta ci gaba da kokari har sai an bi diddigin dukkan abubuwan da ke faruwa. Hukuma na farko ita za ta hada kan kowa da masu shugabancin addinin da shugabannin gargajiya da shugabannin kabilu, kowa na da rawar da zai taka cikin al'amari. Kuma su yi aikin su na samar da cewa jama'a sun gamsu cewa ba fasu da wata mafita illa a zauna tare, a kaunaci juna, a kuma yafe wa juna. Jami'an tsaro su yi nasu aikin tsaro na samar da tsaro babban al'amari. To a duba muhimmancin daraja ta rai, in ta kama hukuma ta yi wani abu na agaza mutanen da suka yi asara, sai a yi ta kowane bangare.
Sunana Kamfato Yohana YG Buru, ina aikin Pastor Christ Evangelical Life Intervention Fellowship. Abin da ya faru a jirgin nan wani abin takaici ne, abin kyama ne, abu ne marasa kyau. In da gaskiya abin da muka ji akan cewa matafiya ne suka fito wurin zikirin su a can Bauchi, an ce mutanen Ondo ne, ba kuna wuce a gari mai kuwa karbi baku, wannan ba su san hawa ba, ba su san sokawo, nan yazo ya faru. Wallahi ni da kaina na kira sarki musu, na ce ai hakuri da abin da ya faru. Bai can ka na kira kai Bauchi na mai jaje da abin da ya faru a Facebook na rubuta na Allah wadai da abin da ya faru a Plateau, kuma kashe-kashe da ake kona Najeriya domin Allah wadai ta. To din abin ya fitar haka, anyan Najeriya za ta zauna lafiya? Don da haka ina kira ga malamai mai wa'azin haɗin kan jama'a, kuma ga wa mutane hanyar mafita da ceto da kaunan juna. Abinda ba na addini aka da hadata addini, ina kira ga ilahirin musulmi ko'ina a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya. Abin da ya faru a Jos ba mu goyi baya ba, kuma kashe-kashe ko'ina ba mu goyi baya ba. Dole mu mutunta rayukan mutane, in mu musulmi ko kristoci na gaskiya. ayi hakuri da abin da ya faru jiyan Plateau, kada a yadda raunin da ke cikin zuciyarmu da zafin da aka zalunci wurin su a dauke wani mataki da zai saba zamantakewarmu da fahimtar junanmu ko kwata sarrafa koyon addininmu. Na roki gafara a madadin kowane kabila, a madadin kowane addini.
Wannan abu da ya faru abu ne da dukanmu kowa zuciyar shi taso, idanuwanmu da yawa sun zubar da hawaye. Wannan ba ita ce mutuwa ta farko da aka fara mana irin ta ba, don haka kukan da kuka ga muna yi da damuwan da kuka ga muna yi, wallahi tallahi ba wai muna bakin ciki dan sun tafi a wannan hanyar bane. A'a, hanyar da aka yi aka kashe su shine bamu yadda da shi ba, kuma shine ba a musu adalci ba. Gwamnati ta fara daukan mataki domin a yanzu muna samun labari daga cikin waɗanda ake zaton sun yi irin waɗannan ta'addanci, an kama sama da mutane 10 wani abu. Kuma kiran da muke dan Allah, idan aka tashi daga nan, in muka tashi zamu tafi, mu tafi cikin aminci, mu tafi cikin salama.
A halin da ake ciki yanzu, gwamnatin jihar Plateau tun a lokacin da abin ya faru jim kadan ta sanya dokan ta ɓaci na hana fita domin kada abin ya bazu ya zuwa wasu sassa daban-daban. Hakanan kuma ta maida mutane sama da 45 ya zuwa jihar Ondo inda suka mika su ga gwamnati waɗanda abin bai shafa ba. Kana kuma ta ɗauki nauyin kula da lafiyar waɗanda ke kwance a asibiti suna jiya. Kuma an kama mutane 33 da ake zargi da kisan gillar waɗannan mutane. Kuma ana bincike, da zarar an gama za a gurfanar da su a gaban kotu don a hukunta su. Wani labari da abokiyar aiki na Zainab Babaji da ke can Jason ta bamu yana da faranta rai.
A community din Christians din sun boye su a gidajensu. To bayan abin ya natsa shi ne aka fitar da su aka kai su masallaci. To a shekaran jiya akwai wani ma da shi ma ya ceci wata mata mai ciki Christian a cikin reprisals da ake yi kenan.
Hausa dai sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗin sarki. Sashi Abu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida na Malumfashi, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
C'est le moment.
À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Ah.
Yeah. Ne manque no beno que on amoué.
Ne manque no beno que on amoué.
No vi ne manque no beno que on amoué.
Ne manque no beno que on amoué. Afé afé afé. Afé afé afé. Les femmes sont chères à Yaoundé.
Ne manque no beno que on amoué.
Ne manque no beno que on amoué.
No vi ne manque no beno que on amoué.
Ne manque no beno que on amoué. Afé afé afé. Merci beaucoup. Afé afé afé. Afé oh eh. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as donné.
Là.
Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyina da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Fitattun kasashe shida ne za su fafata gasar kwallon kafar mata ta kasashen nahiyar Afirka, gayyatar uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari, wadda za a gudanar a birnin Ikon Najeriya. An kasa kasashen zuwa rukuni biyu da ya kunshi Mali, Morocco da mai masaukin baki wato Najeriya a rukunin A, yayin da rukunin B kuma yake da kasashen Kamaru da Ghana da Afirka ta Kudu. Najeriya ce za ta soma fafatawa da kasar Morocco a wasan farko ta bude gasar da za a yi daga ranar 13 zuwa 21 ga wata mai zuwa na Satumba. Hukumar kwallon kafar kasar Masar ta yi koken cewa kungiyar Liverpool ta Ingila ta hana shahararren dan wasan kasar Mohamed Salah zuwa domin buga mata wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Kasar ta Masar dai yana shirin fafata wasannin zagaye na farko da na biyu na neman tikitin ne da kasashen Gabon da Angola a watan nan mai zuwa na Satumba. To sai dai Liverpool din ta ce dan wasan nata ba zai halarci wasannin ba saboda shawarar da suke bi da ta shafi yaduwar coronavirus, wanda kan iya jefa sala a zaman kulle na wani lokaci idan ya dawo daga kasar tashi. Hukumar kwallon kasar ta Masar dai ta ce ta sami wasikar ban hakuri daga kungiyar ta Liverpool akan hana zuwan sala, tare da bada hujjar barkewar sabon zagaye na annobar ta COVID-19 a fadin duniya. Ba wannan ne kuma karon farko da kungiyar ta hana sala zuwa bugawa kasar sa wasa ba, domin kuwa lokacin wasannin Olympics ma bata bari yaje kasar tashi domin buga mata wasa ba. Wannan kuma ya biyo ne bayan da dan wasan ya kamu da cutar coronavirus a zuwan da ya yi kasar tashi a watan Nuwamban shekara ta 2020, sadda ya halarci bikin auren dan uwansa. A wani labarin kuma, kungiyar shirya gasar Premier ta Ingila ta ce ƴan wasa da jami'ai 16 daga kungiyoyi daban-daban ne aka auna suna dauke da cutar coronavirus. Hukumar ta gudanar da gwaji har 360 a cikin zagaye biyu tsakanin ranar 16 da 22 ga watan nan na Agusta, inda ta sami mutane 12 dauke da cutar a zagayen farko da kuma wasu 4 a zagaye na biyu. To sai dai kuma hukumar ta ce za ta ci gaba da gudanar da gwaje-gwajen sau biyu a mako. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka bude filayen wasa ga makallata wasanni a duk faɗin ƙasar, a yayin da aka shiga sabuwar kakar wasanni. Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta shirya yunkuri na ƙarshe na samun sayan dan wasan Tottenham Harry Kane a wannan makon. Sau biyu kungiyar na taya dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 28 a can baya, to amma kuma dai ba a sami cimma daidaito ba. Har kawo yanzu babu tabbas akan makomar Harry Kane, duk da yake shugaban kungiyar ta Tottenham Daniel Levy ya bayyana buƙatar ci gaba da rike dan wasan a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai.
Amurka ta hanzarta aikinta na kwashe mutanen ta da 'yan Afghanistan daga birnin Kabul a lokacin da Taliban ta dauki ragaman mulkin kasar a kokarin cimma lokaci da shugaba Joe Biden ya shata na ranar 31 ga watan Agusta da za a kammala kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokaci bayan ƙarshen watan Agusta kafin a iya kwashe mutane daga Afghanistan da yaƙi ya daidaita zuwa wasu ƙasashe masu kariya, musamman Amurkawa da 'yan Afghanistan da suka taimaka mata a yaƙinta na shekaru 20 da ƙungiyar Taliban. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buɗe taron koli a kan yankin Crimea yau Litinin domin ƙara matsin lamba ga Rasha a kan mamayin yankin Crimea da ƙasashen duniya da dama ke kallo a matsayin lamari da ya saɓa wa doka. Jama'ai daga ƙasashe 46 kane da ƙungiyoyin ƙasashe da dama sun shiga cikin wannan taron kolin, ciki har da wakilai daga ƙungiyar tsaro ta NATO mai membobi 30. Sakatariyar makamashi ta Amurka Jennifer M. Granholm ita ce ta jagoranci tawagar Amurka a wurin taron. A ƙarshe, a yau Litinin Amurka ta kakaba ta kunkumai a kan wani jami'in Eritrea da ake zargin shi da hannu a wasu munanan cin zarafin bil'adama a yakin Tigiri na ƙasar Habasha, inda aka kashe dubban mutane kana sama da mutane 2 million suka rasa matsugunansu. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta faɗa a wata sanarwa ta ƙara Filipos Waldo Yohannes cikin jerin waɗanda aka haramta mu'amala da su, wanda ke zama babban hafsan sojan Eritrea wanda aka zarge su da kisan kiyashi da yin lalata da mata da kuma harbe fararen hula a kan titi da ma wasu ayyukan take haƙƙin bil'adama. Amurka ta sha yin kira ga sojojin Eritrea da su janye daga yankin na Tigiri.
To masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter da ma YouTube domin samun ƙarin bayanai da rahotanni ku kuma yi tsokaci. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar sadarwa email a sashen hausa@voanews.com. Ko kuma ku saurari shirye-shirye mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.